أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau za mu tashi darasi na 13 hudu to na hedda 14 aha wani a waje na 12 ne to shikenan za mu tashi darasi na 14 insha Allah a cikin karatun mu na sahihul imam al-bukhari rahmatullahi alayhi yau a hudu ga watan Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437 daidai wannan rana take da ranar 18 ga watan 10 na shekara ta 2015 ta miladiya zamu tashi har yanzu muna cikin kitabul iman zamu tashi babu su'ali jibril annabi sanadiya sallallahu alaihi wasallam an al-iman wal islam wal ihsan na'am yace wannan babi ne akan tambayar mala'ika jibril ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan ma'anar imani da musulunci da ihsani da kuma sanin lokacin sa'ar alkiyama da kuma bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam na waɗannan abubuwa a gare shi jibril na'am sannan kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace jaa jibrilu alaihi salam yuallimukum dinakum jibrilu alaihi salam yazo ya koya muku addininku kaga ya nuna kan cewa al-islam da al-iman dukkanusu suna cikin sune addini kuma gashi Allah yace a cikin al-qur'ani inna dina inda Allahil islam saboda haka addin shine al-islam haka zalika addin shine al-iman dukkanin su a wajen bukhari daya ne amma zamu ji tafsilin yadda yake kamar yanda ake tahririn sa a wajen mafiya yawan malamai sai sanya wannan gabaki dayan sa addini wato da islam musulunci imani ihsani yace duk wannan addini ne da kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma tawagar kabirar Abdul Qais na imani abinda ya bayyana cewa shine musulunci a hadisin da a wannan bayanin da zai zo kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi ga wabdu Abdul Qais cewa shine imani saboda haka imani da musulunci ma'anar su daya shine istidlalin Bukhari da kuma fadin Allah ta'ala wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba za a karba daga gare shi ba sai ya kira al-islam addini saboda haka da yace hada jibril yuallimukum dinakum wato yuallimukum al-islam kuma yuallimukum al-iman dukkaninsu addini ne wato a wajen bukhari yana ganin al-islam da al-iman ma'anar su daya babu bambanci tsakaninsu mutaradifat ne ma'anar su daya amma kamar yadda muke tahriri mafiya yawan malamai magabata a wajen su al-islam da al-iman suna zuwa da ma'ana daya suna zuwa da ma'ana daban-daban idan aka hada su tare to kowa yana da ma'anarsa kaga kamar yadda Allah ya ce a cikin Al-Qur'ani qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna larabawan kauye sun ce mun yi imani yace kada ku ce kun yi imani ku ce mun musulunta kaga sai aka bambance tsakanin imani da musulunci domin an ambace su tare kuma Allah ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat an faɗi musulmi daban daga mu'minai to wani idan aka hada su tare shine ake cewa kaidar da malamai suke fada idan jitama aftaraqa idan suka hadu sai su zamanto sun rabu kowanne da ma'anarsa wa idza iftaraqa jitama'a in suka rabu kuma sai su zamanto da ma'ana daya in aka ambaci islam kawai to islam da iman din ma'anarsu daya in aka ambaci iman kawai nan ma islam ya ma'anarsa islam ma'anarsa iman saboda aka ce ya ayyuhal ladina amanu da musulmi da mu'mini duk sai shiga ciki amma aka hada su tare to kowanne yana da tasa ma'anar kamar yadda yazo a cikin hadisi jibril aka ambaci al-islam aka ambaci al-iman sai aka faɗi ma'anar islam da ma'ana wanda yake ba ma'anar al-iman ba wannan shine tahririn magana amma imam al-bukhari yana ganin dukkanin su ma'anar su daya wannan istilahi ne da kuma ishadi wajen fassara abin da yake mafi daidai shine abin da mafi yawan malaman magabata suka tafi akai kamar yanda ibnu rajab yayi tahririn wannan a cikin sharhin sa na wannan littafi sahihul bukhari to wannan zamu ga yanda al-imam al-bukhari ya kawo din shaida ga cewar wato al-iman da al-islam din ma'anar su daya kuma su ne ainihin addini kamar yanda aka ce inna ad-dina inda Allahi al-islam addini a wajen Allah shine musulunci kuma aka mutanen Abdul Qais suka ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu addini sai suka tambaye shi anil iman ya nuna al iman shine addini saboda kamar yanda musulunci yake shine addini haka imani ma yake shine addini wannan isnadi musaddad isnadin mutanen kufa ne da basra isnadin mutanen basra ne musaddad ibn musarhad da kuma isma'il ibn ibrahim shine wanda ya fi shahara da ibn ulayya wanda ake ce masa ibn ulayya wanda babansa mu'tazila ne amma shi malami ne daga cikin huffazul hadith daga cikin malaman sunna abu hayyan shine yahya ibn sa'id in ce akwai yahya ibn sa'id guda hudu ne a cikin sahihul bukhari akwai yahya ibn sa'id al-ansari akwai yahya ibn sa'id at-taymi shine wannan sannan akwai yahya ibn sa'id ibn sa'id al-qattan da kuma yahya ibn sa'id al-umawi kamar yanda ya gabata mun ambace su su hudu wala abu zur'a jikan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya jarir ibn abdullah al-bajali abu zur'a ibn amr ibn jarir al-bajali an abi huraira daga abu huraira sahibi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yawman linnas annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wata rana a bayyane a cikin mutane wato a cikin jama'ar sahabbai yana bayyane wato majlisi wanda yake ani ba majalisi ke bantacce wanda yake sai wanda ake so ya shiga zai shiga ba a yana cikin majalisi wanda yake a bayyane yake ga mutane fa atahu jibril a wajenka a cikin fa atahu rajul a cikin nuskar mu ina so in gani ne ko akwai sabanin nusa fa atahu rajul ai wannan ita ce ina ganin nusan nan taka akwai mai yuniniya annusatul yuniniya wanda take ishara ga ikhtilafun nusa ba wanda yake nusar yunini a cikin waɗannan babu ita ko na'am ai duka gidi an karanta ya zo a cikin wata nusa ne to akwai wata taba'a ta sahihul bukhari ta wani ne ne ta narasa annusar yuniniya ita ce aka karanta ta a gaban ibnu malik malamin nahwu ita ce nuskar imamun nawawi an buga ta mutanen Turkiya sun buga ta bolat a haka ne a aida ba fassara bace ina son tabbacin fa atahu rajul ne ko fa atahu jibril ai an sani cewa rajul din ma'anarsa jibril ne amma me yazo nassan a cikin riwayar hadisi ba fassara muke so ba a fassara babu iskali cewa namijin mutumin da yazo jibril ake nufi to as-sahih da mafiya yawan nusakh fa atahu rajul kuma haka yake ma a cikin sahih muslim dan da mun karanta hadisin a cikin muslim a cikin sahih muslim ma haka yake fa atahu rajul sai wani mutum yazo masa ai wato mala'ika a suran mutum na'am yace mal iman menene imani akwai ikhtisari a cikin riwaya dan yayin da yazo saboda wato wannan hadisin ya ruwazo da riwayoyin sahabbai daga riwayoyin sahabbai da dama wanda wadansu suna ƙara ma wadansu wanda hadisa ce wanda yake nuna cewa waqi'a ce da ta faru a gaban sahabbai da yawa shi yasa aka samu da yawa wadanda suka ruwaito shi a wata riwayar an ce da yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya sallama kun ga anan wajen babu sallama kawai fa aka ce fa atahu rajulun fa qala mal iman ni imani ko ba kwabin shi ba kawai mutum ya zo kawai ya fara tambaya ba bai yi sallama ba ba a kwabin shi ba kuma kaje kenan za a iya kafa hujja da wannan akan cewa ya halatta mutum ya zo majalisi na ilimi bai yi sallama ba to wannan hujja ba za ta yi ba saboda wata riwayar ta bayyana cewa yayi sallama yayi sallama yace ya muhammad yace assalamu alayka ya muhammad a wata riwaya yace assalamu alayka ya rasulullah to sannan yace a adunu in kusato yace udunu ya kusato ya sake cewa a adunu in kusato yace udunu ka kusato sai da yazo ya zauna dab da shi salawatullahi wa salamuhu alayhi har ya hada guyoyinsa da guyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya sanya tafukan hannayensa guda biyu akan cinyarsa to dazu da muke karatu muslim wajen fassara mun ga fassarar Nawawi cewa ya sanya hannayensa akan cinyarsa shine tambayar shi mutumin ya sanya hannayensa akan cinyarsa domin nuna wato ladabi na dalibin ilimi domin nutsuwa da kaskantar da kai haka fassarar Imam Nawawi yayi domin kamar yadda yazo a hadisin sayyidina Umar wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi ya wada'a kaffaihi ya sanya tafukan hannuwansa shi mutumin ala fakhidaihi akan cinyoyinsa cinyoyin wa zai iya daukan cinyoyin shi mutumin ko cinyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Nawawi sai ya ijtihadi yace akan cinyoyin shi mai tambayar to amma sai riwaya ta zo wanda yake dazu ba musanta ba sai riwaya ta zo ta bayyana a sunan riwayar Sulaiman al-Taymi ta bayyana cewa fa wada'a kaffaihi ala fakhidai an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannuwansa akan cinyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ma hadisin Ibn Abbas da Abu Amir al-Ash'ari daga cikin sahabban da suka ruwaito hadisin banda Umar da Abu Huraira haka suka kara cewa ya dore hannayensa akan cinyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna mulaqafa kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi domin nuna wato tausasawa ga mai neman ilimi tausasawa ga mai neman ilimi domin irin wannan tare da kwarjini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo har yayi wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi dan a nuna mana kan cewar yana daga cikin abin da ake so malami yayi wato ya sauƙaƙa ma ɗalibi daga ganin kwarjinin malintar malami dan ɗora hannunsa akan wannan rage kwarjini ne da nuna mulaƙafa tausasawa da sauƙaƙawa ga ɗalibin ilimi fa qala yace mal iman menene imani na'am wa rusulihi yace al-imani shi imani shine kai imani da Allah wato ka bada gaskiya ka gaskata Allah domin shine asalin ma'anar imani at-tasdiq bada gaskiya wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa biliqa'ihi da kuma saduwa da shi wa rusulihi da manzanninsa wa tu'mina bil ba'th kuma kai imani da tashin mutane bayan mutuwa na'am wa kutubihi haka ne nima ana babu kutubihi amma wata nuskar akwai wa kutubihi akwai wa kutubihi ba ikhtilaf ba wai riwaya ce babu wannan ikhtilafin nusakh ne ba ikhtilafin riwaya bane a wata riwayar babu wa bilqa'ihi wa tu'mina bil ba'd kuma kaga kun ga a wannan riwayar babu wa tu'mina bil qadar amma a wata riwaya a riwayar a Umara ibn al-Qa'qa a cikin sahih Muslim ya zo da ambaton wa tu'mina bil qadar kai imani da qaddara da a ƙara saboda haka wannan ƙarin wato saboda masu riwayar hadisin wani ya kiyaye abinda wani bai kiyaye ba nan kun ga an bambanta tsakanin saduwa da Allah da kuma imani da tashi bayan mutuwa akwai bambanci tsakanin biyun ko kuwan aka ba ambaci ɗaya ya wadatar ga ɗaya gabarin ɗayan ambatan fa'idar ambatan tu'mina bil liqa'i kai da saduwa da Allah tabbatar da hisabi cewa in za ka sadu da Allah kuma Allah zai bincike ka kenan saboda ka tabbatar da hisabi ne shi kuma imani da alba'a tashi bayan mutuwa shine kan cewar za a yadda da wato rayuwa bayan mutuwa rayuwa bayan mutuwa shine wannan na'am yace mal islam menene musulunci yace musulunci shine ka bauta ma Allah kada kai shirka da shi ka tsayar da sallah ka bayar da zakka wanda take a babbar lantawa kai azumin ramadan kuma ba ambaci hajji ba shi ma a riwayar Umara ibn al-Qaqa yazo da ambatan haji haka zalika a riwayar hadisin Umar yazo da ambatan haji to ku duba yanda aka bambance tsakanin musulunci da imani yanda aka faɗi imani akan wato a'malul qulub ayyukan zuci na gaskata Allah da sauran abubuwa da aka ambata na shikashikan imani shi ko musulunci sai aka ambaci al-aqwalu wal a'malu adh-dhahira zand wato furuci da ake yi da kuma ayyuka da ake aikatawa da gaba waɗanda suke na zahiri aka ce wannan shine musulunci wato abinda mutum ya bayyana a zahiri na musulunci wanda za a yi hukunci da musuluncin sa daban yake da abinda kuma mutum ya kullata a cikin zuciyarsa na gaskiyar yaddarsa da Allah wannan wani mataki ne sama da matakin abinda mutum ya bayyana na ayyuka zahiri dan haka ake cewa al-iman mataki ne sama da al-islam al-islam shine abinda mutum zai aikata a zahiri na cewa ya shiga musulunci in aka ga mutum yana sallah wannan shaida ne kan cewar ya karɓi musulunci abinda duk yake akan musulmi za a yi masa in ya mutu za a binne shi a makabartar musulmi za a yi masa sallah in aka ga yana ɗaya daga cikin ayyukan nan na musulunci tare da cewa ba a san abinda zuciyarsa ta kunsa ba imani a cikin zuciyake ba wanda ya san hakikanin sa sai Allah sai dai yana bayyana da al-a'mal adh-dhahira wanda suke gaskata shi to kun ga wanda an da aka bambanta al-iman da al-islam a cikin wannan hadisin kenan na'am yace mal ihsan menene ihsani al-ihsan shine kyautatawa menene kyautatawa yace ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kamar kai kana ganin sa idan baka kasance kana ganin sa ba to shi yana ganin ka wannan wato shine bayanin maqamin ihsan shine wato maqamin bayan Allah salihai waɗanda suke bauta ma Allah da ikhlasi da kuma cikakken sanin Allah amma wanda wanda yake cewa anta abudallahi ka annaka tarahu kana bauta ma Allah tamkar kana ganin sa masu cikakken sanin Allah kenan tamkar suna ganin Allah jalla wa ala haka suke bauta ma Allah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak idan baka da wannan sanin yanda yake zaka zamanto tamkar kana ganin sa a kowace lahaza to ka zamanto kana jin cewar yana ganin ka duk inda kake duk abin da kake yi shine halin masu ikhlasi ga Allah halin masu muraqabar Allah masu kiwon Allah suna kiwo zuciyarsu tana kiwon Allah jalla wa ala wato sun yi mu'amala da Allah yanda zai zamanto ba sa gafala daga gare shi saboda kullum suna cikin kiyaye shi domin in ba sa ganin sa in ba suna ganin sa in ba sa ba za su iya bauta masa ba tamkar suna ganin sa ru da muzo ayanan wato saboda tsananin sanin su gare shi tamkar suna ganin sa ne tare da cewar ba zai yi wa gan shi ba to in ba su taka wannan matsayin ba amma suna to za su zamanto suna da matsayin jin cewar ko yaushe yana ganin su yana kiyaye su to tamkar yanda mutum zai yi tsantseni yayin da ya san cewar ana ganin sa akan abin da yake yi to haka suke tare da wajen mu'amala su tare da Allah mutumin da yake yana zo kana tare da mutanen da kake jin kunya su mutanen da kullun wajen harkar alheri ku yi hadu kullun kuna tare a masallaci sai ka je baka tare da su ai in kuna tare da su sai ku kai tafiya kuna tare ka ce a je wajen sharhuliya ka ce a haba kai kuma da muka sani a ce a je club kana tare da su saboda ka san suna ganin ka ai ka ji kunyar su to su masu ihsani sune wanda suke jin kunyar Allah ko ina suke saboda suna sanin suna jin cewar yana tare da su koyaushe ba sa bukatar sai wani yana tare da su cikin wanda suke na mutane ko su kadai ne a cikin kuriyar daki babu kowa suna jin ba su kadai bane suna tare da Allah kamar yanda za su ji kunyar wani to sun fi jin kunyar Allah bisa yanda suke jin kunyar wani to wannan mataki ne da gurgurdan wato a karfin imanin mutum zai kai zuwa ga wannan matakin shine kamar inda Hanzala yazo yake ce ma Sayyidina Abubakar ai Hanzala ya zama munafiki yace me ya faru yace muna wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ana gaya mana aljanna da wuta kamar muna ganin ta kuru-kuru amma muna zuwa gida sai iyali da yara duk su shagaltar da mu sai mu manta da wannan yace to ai ni ma haka dan haka ni ma duk abin da ya same ka ni ma ya same ni ma haka sai suka dunguma sai aka tafi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi suka gaya masa sai yace ai da za ku dawwama a halin da kuke a wajena da za ku dawwama a cikin wannan hali da kun yinka musafaha da mala'iku sai ku fita daga sifar mutane ku zamanto mala'iku sai ku dinga gaisawa da mala'iku sai walakin sa'atan wa sa'atan wannan sa'a da sa'a wannan sa'a da sa'a dai da sa'a sa'a daya a shiga cikin tsananin wannan wato a jin muraqabar ta Allah ta tsanani yanda za ta mantar da mutum komai in ba ganin wannan ba wani lokaci kuma ya zamanto wato ya gafala da sha'anin abin da yake Allah ya halatta masa to wannan ba yana nufin kan cewar wannan ya fitar da shi daga sifar ihsani ba bata fitar da shi daga cikin sifar ihsani ba sa'atan wa sa'atan amma dai ya zamanto kullun yana cikin muraqaba ko a cikin wannan halin yana jin cewa Allah yana ganin sa jalla wa ala wadansu masu ilhadi wanda Ibn Hajar ya kira su waɗansu wato masu wuce gona da iri a cikin wato a tafarkin sufanci kamar yanda Ibn Hajar ya ambace su gulatu sufiya yace sai ya fassara wannan hadisin ba tare da ilimi ba yace fa in lam takun wannan sai suka tsaya anan jumlatu sharf kenan in baka kasance ba wato in kai fana'i ka zamanto babu kai babu kowa babu kai fana'i komai ya kare tarahu to zaka ganshi haka suka fassara wannan hadisi fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka su sai suka dauki jumlar sharf da ta zo a cikin magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ita kanta suka raba ta biyu suka sanya ta sharadi da jawabi fa in lam takun tarahu in baka kasance ba wato in ka zamanto babu kai kai fana'i ka kare tarahu to zaka ganshi wato zai suka ce ai mutum zai iya ganin Allah kenan anan duniya tare da cewar ganin Allah da ake fada wanda sahabbai har suke rigima ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai tabbata gare shi ba sau biyu ya ganshi wa kan ra'ahu nazlatan ukhra inda suka fassara wannan to idan su suka zamanto su kofince in kai fana'i kullum magana cikin ganin Allah to shine yake kai waya ga wannan aqidar ta su tatacciya ta cewa waliyai sun fi annabawa saboda su waliyai kullum suna cikin ganin Allah su ko annabawa kaga annabin wanda ya fi su ma ga baki ne sau biyu ya ganshi to me ya fi wannan kafirci shine Ibn Hajar ya ce wannan jahilin ya nuna bai san larabci ba ma domin da aka ce fa in lam takun idan haka ne kamar yadda yake faɗa to da ba za a ce tarahu ba ba za a ruwaito shi da alif ba domin tarahu fi'il mudari' ne marfu'un ومرفوع بضمة مقدرة على ألف منع من ظهورها الثقل بذيء ضمة تبين عن أنباء فعل مضارع مرفوع فعل مضارع مرفوع بذيء ضمن جواب شرطي عند جملة شيء جواب شرطي شيء جواب انت تأتي فإن لم تكن تره انبك كسن شيء با رزاك جنش دا هكذا أتي فإن لم تكن تره to amma babu wanda ya ruwaito hadisin da wannan lafazin babu alif saboda haka rashin sanin wato da ya tashi ma inda Allah yake bayyana batan masu bata kenan idan suka tashi yin batan sai su abin da yake kowa zai gane kan cewa wannan bata ne sai suka yi kwambale wanda kwambalen da inda sun san za su yi wannan kwambalen da ba su yi wannan maganar ba domin sun bayyana jahilcin su sun bayyana kan cewa sun jahilai ne ba san larabci ba domin ba a haka a larabci ba a cewa ba a yin jawabu shart ya zamanto marfu'i ka ce fa in lam takun tarahu to in ma haka din ne ma ka kaddara ma shine jawabin to me ma'anar me fa'ida a kawo fa innahu yaraka fa innahu yaraka ba shi da wata fa'idar ambata in baka kasance ba to za ka gan shi kuma shi yana ganin to sannan kuma shi yana ganin ka me fa'idar a faɗi wannan ban fa'ida to wannan yana daga cikin tahrif yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ihi suna kawar da zance bayan yanda Allah madaukakin sarki ya sanya shi na'am sai ya ce masa mata sa'a yaushe ne sa'ar al-qiyama yace wanda aka tambaye shi wannan wanda aka tambaye shi aka yi masa tambaya akan ta akan ita sa'ar al-qiyama bai zamanto mafi sani da wanda ya tambayar ba wato ma'ana dukkan mutane daidai ne a wajen jahilci da sa'ar alkiyama dukkan halitta daidai suke a wajen jahilci da sa'ar alkiyama shi wanda aka tambaya salawatullahi wa salamuhu alai bai zamanto masani fiye da sanin fiye da wato bai zamanto ya fi wanda ya tambaya sani ba dukkanin su dai suke a wajen rashin sanin sa'ar alkiyama yace zan baka labarin alamominta idan mace idan kuyanga ta haifi wato shugabanta ubangidanta ma'ana wato kuyanga ta haifi ubangidanta wato a yawaita bude garuruwa da cin nasara akan wato mutane jinsi daban-daban na kafirai ana cin nasara akan su ana daukan bayi masu yawa har ya zamanto cewar an samu sarakuna da sauran mutane sun dauki wa'annan bayi sun mai da su sadaka su haifan musu ƴaƴa wani lokaci sai ka ga dan da yake uwarsa kuyanga ce ya zamanto shine shugaban al'umar baki daya ya zamanto shine amirul mu'mini kaga ya zamanto ubangidan kowa da kowa saboda haka hatta ita wannan ya zamanto shine ubangidanta wannan shine wani tafsiri wani tafsiri kuma aka ce jahilci zai yawa da addini ya zamanto babu ilimi har a canza shari'a yadda abubuwan da aka hana a cikin shari'a har a zo ana yin su daga cikin abubuwan da aka hana shine kuyanga in ta haihu bai halatta a ci gadanta ba bai halatta a sayar da ita ba to amma zamani zai zo da jahilci zai yawa a ƙarshen daga cikin alamomin sa'ar alkiyama rashin ilimi da yaduwar jahilci da har za a canza shari'a har cikin canza shari'a din a zo a yi abin da ba a yi a cikin shari'a shine mutum ya wayi gari ya zo ya mayar da mahaifiyarsa ta zamanto ana sai wato kuyanga da ta haihu a je a sayar da ita wani ya saye ta wani ya saye ta sai a wayi gari da ya zo ya sai mahaifiyarsa bayan bai kamata ba yayin da kuyanga ta haifi yaro ya zamanto an sayar da ita tana haihuwar yaro ne wanda ya take ta wanda yake mallakar ta yana mutuwa to ta zamanto intarta ba za a shiga da ta ba ba za a bayar da ita ba ba za a sayar da ita ba to amma jahilci zai yawa da har sai a wayi gari kaga mutum bai sani ba sai je ya sai kuyanga sai ta bayyana ashe mahaifiyarsa ce wannan ya daga cikin tafsiri da malamai suka kawo ya daga cikin kuma tafsirin da aka kawo cewar daga cikin alamomin sa'ar alkiyama rashin bin shari'a zai yi yawa da har za a rinka saba ma iyaye yanda hatta uwa sai ta zamanto wato a ta haifi wanda zai zamanto shugabanta saboda yanda ƴaƴa za su rinka kyarar iyaye suna yi musu tsawa suna zagin su suna yi musu fada kamar su ne iyayen sai zamanto mace shi yasa a wata riwayar aka ruwaito an talidal mar'atu rabbaha mace ba a ce amatu ba ba a ce kuyanga ba sai aka ce mace saboda haka mun bai kibanta da kuyanga ba zamani a wannan riwayar wato daga cikin alamomin sa'ar alkiyama mace za ta haifi da kuma dan ya zamanto shine shugaba domin ta zamanto sai dai ta bishi in tana so ta zauna lafiya kamar yanda yanzu muke gani da yawa waɗansu iyayen sai dai su bi iyayen su zamanto su ne masu biyayyar in suna so a zauna ba iyayen ne ba iyayen ne suke biyayya in suna so su zauna lafiya da iyayen sai dai su zamanto su ne za su rinka biyayya sai dai su koma cikin ɗaki su ta kuka abin ya ishe su amma dole ba za su ba su bayyana wannan kukan da suke yi ba a wajen ɗan to wannan biya daga cikin alamomin sa'ar alkiyama ya daga cikin tafsirin da aka yi ma wannan kuma duk wannan tafsiri shi ma ingantacce ne sai dai abin da yafi yawa a wajen malaman hadith na tafsirin wannan shine wanda na faɗa na farko kan cewar za a daga cikin alamomin sa'ar alkiyama abin da za a samu na yawan buɗe garuruwa na musulunci wanda irin wannan ya zo ya faru a daurar tun daga daurar Banu Umayya aka rinka samun wannan yawan sadaka da aka rinka yi yanda za ka ga sai a wayi gari halifa asali uwarsa kuyanga ce saboda haka kuma ya zama shi a matsayinsa na shugaban al'umma baki daya har da ita uwar ta haifi wanda ya zamanto shine shugabanta tun da ya zama shine shugaban al'umma na'am wa idza taqawala ru'atul ibil idan kuma makiyayan raquma albuhum wadanda suke raquman nan bebaye wanda suke wadanda suke bebaye wal a wata riwayar an wato ta da albaham da wawu kuma a wajen ru'atul ibli wal baham masu kiwon raquma da kuma wato kananan awaki suka rinka wato gasa a wajen tsawon gini suna gasa a wajen tsawon gini a wajen wato nuna tabbata a cikin duniya da ni'intuwa da ita suna yin gini masu tsawo wannan ya ce shi ya yi gininsa bene uku wannan ya zo ya ce sai ya kere shi ya yi bene biyar wannan ya zo ya ce to shi sai ya yi ma benen da zai taɓo sararin samaniya to daga cikin wani ya daga cikin alamomin sa'ar alkiyama wanda yake nuna tsawaita gini ba san sa ake ba a cikin shari'a shi yasa aka ruwaito cewa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da za a gina yace a gina shi kal arish aka ce meye al arish yace wanda in aka miƙa hannu za a iya taɓa rufin to taban wannan a wancan zamanin kenan amma yanzu yanda ake masallaci ka ta fare ƙato mutane suna shigowa da yawa in ba a yi shi dan tudu ba yanda iska za ta shiga zama cikinsa ba zai yiwu ba to kaga wannan lilhaja ne dan bukata amma wanda aka yi domin zina hakika wannan ba a son sa a cikin shari'a kuma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama a cikin abubuwa guda biyar waɗanda babu wanda abubuwa na gaibu 50 din nan ai abubuwa guda biyar na ilimin gaibu la ya'lamuhunna illa Allah babu wanda yake sanin su sai Allah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadin Allah ta'ala inna Allah indahu ilmu sa'a Allah ilmun sa'ar alkiyama awdan sai yake shi kadai wa yunzilu alghayth yana saukar da ruwa daga sama wa ya'lamu ma fil arham yana sanin abin da ke cikin mahaifan iyaye wa ma tadri nafsun ma za ta tsibu gadar rai bata san me za ta ne bai za ta tsururi ba a gobe wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut rai bata san a wace kasa za ta mutu ba inna Allah alimun khabir wa inna abubuwan guda biyar ba wanda ya san su sai Allah jalla wa ala la mala'ika muqarrabi wala manzu mursali wala annabi mursali na'am kuma adbara sannan mutum sannan shi wannan bako ya juya fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace rudduhu ku dawo da shi a wata riwaya rudduhu alayya ku dawo min da shi salam ya rau shay'a basu ga komai ba sai yace hada jibril wannan jibril ne ya zo ya koya wa mutane addinin shi ya sai abu abdullahi bukhari kenan yace ja'ala zalika kulluhu min al-iman ya sanya wannan gabaki ɗayan sai yana daga cikin imani domin shi domin daga cikin addini ne wannan duk bayanin yu'allimu an-nasa dinahum ya koya musu addinin su saboda haka kuma addini an ce imani ne kamar yadda ya zo a hadisin Wabda Abdul Qais saboda haka da al-islam din da al-iman din da al-ihsan din addini ne ko al-iman ne gabaki ɗaya shine maqsudin al-imam al-bukhari a cikin wannan hadisin yana da sababi yana da dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yake zo na cikin mutane cewa yi saluni ku tambaye ni sai suka yi kurji sai suka yi kurjinin annabi sallallahu alaihi wasallam shi masa tambaya sai ga wannan mutumin yazo to kasancewar da yazo kamar yadda yazo a hadisin sayyidina Umar wannan hadisi din an ruwaito shi daga riwayar Abu Huraira kamar yadda yake a cikin nan da kuma a cikin Sahih Muslim haka dalika daga riwayar hadisin sayyidina Umar kamar yadda yake a cikin Sahih Muslim hadisin farko cikin Sahih Muslim an ruwaito shi daga hadisin Anas ibn Malik da kuma hadisin Abdullah ibn Abbas da hadisin Abu Amir al-Ash'ari duk waɗannan hadisan dukkaninsu daga sahihi sai hasan saboda kunga hadisi ne mashhur a riwayar hadisin Ibn Abbas a riwayar hadisin Sayyidina Umar da kuma wata riwayar ta Abu Huraira yayin da ya tambaya yana cewa sadaqta kai faɗi gaskiya sai sahabbai suka yi mamaki ya yake tambaya kuma yana ke gaskata shi fa'idar wannan yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya zo ya koya muku addinin ku sai su gane cewa to ashe shi yasa yake cewa in yayi tambayar sai ya ce sadaqta kai gaskiya wato da yake tambayar ba dan bai sani bane dan ya koya musu ne wanda a cikin wannan da aka gaya musu kan cewa wannan da yazo dan ya koya musu jibrilu ne mala'ika ne jibrilu wanda ake aiko shi ga annabawa su gashi har su zo sun gan shi wannan sai ya sanya musu jin kulawar Allah gare su cewa Allah ya kula da mu har da aka tambaye mu ni aka nemi mu tambaya muka kasa yin tambayar sai Allah ya turo ba wani ba illa Jibrilu kansa ya zo dan yi tambaya a bayyana mana addinin mu shi yasa kaga sayyidina Abubakar da Umar da suka je su gaida Ummu Ruman bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ziyararta da suka je sai ta ce ita ba wai tana bakin ciki da rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewar abinda ya koma ya zuwa gare shi shine yafi masa alkhairi ita bakin cikinta cewa yanda jibril yake sokowa ya zuya dina wato sahabbai suna da wannan jin wannan abin sai yasa Abubakar da Umar kuka sun gance ai hakika wato sun an yi rashi cewa wannan inayar rabbaniya kulawa ta Allah da cewa idan abu ya faru mala'ika jibril ya sauko daga Allah ya bayyana ga abu ga hukunci wannan suna jin wata kulawa ta musamman daga Allah jalla wa ala to shine fa'idar da wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku tambaye ni domin a cikin wannan a ƙara ma sahabbai sabati da son Allah da jin kulawar Allah gare su akwai fawaid da dama a cikin wannan hadisi amma abin nan saboda lokaci ba zai yiwu ya zamanto kan cewa mun bi su ba kunga ibnu hajar ya tsawaita wajen sharhi saboda hadisi ne wanda yake ana ce masa ummu sunna kamar yanda fatiha take ummul qur'an shi yasa imam muslim ya bude littafin sa da shi shi yasa al-qurtubi yake ce ma hadisin ummu sunna uwar sunna saboda ya kunshi dukkan bayanin addini akwai daga cikin alfaz din wannan hadisin wajen bayanin musulunci kun ga nan bai faɗa hajji ba amma a hadisin Umar ya faɗa hajji a wa riwayar Umar ibn al-Qaqa a cikin sahih Muslim na riwayar Abu Huraira ya ambaci hajji a riwayar Ibn Hibban da Ibn Khuzaima na wannan hadisin ta fuskar sayyidina Umar an ƙara abubuwa aka ce wata hujja wata atamir aka ambaci umra aka ambaci wankan janaba aka ambaci cika alwala duk aka ambace su a cikin musulunci to wannan riwayar ta inganta ko bata inganta ba da yawa daga cikin malaman hadisi musamman ayyan shafi'iyya sun inganta ta amma ibn Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya da'afa ta saboda ganin kan cewa yawa wanda suka rawaito hadisin ba su faɗo wa'annan abubuwa din ba kuma in mutum yayi ƙarin lafazi a cikin hadisi da mutane da dama suka haɗu wajen riwayar sa ko da amintacce ne sai idan ya isa matuƙa ya zamanto irin su Mustawa irin su matsayin irin su Malik wato ya zamanto imam mubarrar kafin ya zamanto an karbi karin da yayi don haka waɗansu malamai suka ce karin nafazin umra da alwala da wankan janaba a cikin wannan hadisi bai inganta ba wallahu ta'ala a'al na'am na'am wannan isnadin kwatankwacin sa ya gabata Salih shine ibnu Kaysan ibnu Shihab kuma ya gabata mun san shi Muhammad ibnu Muslim ibnu Shihab az-Zuhri Ubaydullah ibnu Abdullah shine ibnu Utbah ibnu Mas'ud ɗaya daga cikin fuqaha us-sab'a Abdullah daga Abdullah dan Abbas ya gabata hadisin Hiraqal hadisin zuwan Abu Sufyan zuwa ga sarkin Rumawa da irin yadda ya musu tambaya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Imam al-Bukhari ya dauko bangare daga cikin hadisin yace Abu Sufyan ya bani labari cewa Hiraqal sarkin wato shugaban Rumawa sarkin Rumawa a cikin Sham ya ce masa na tambaye ka shin mabiyansa suna karuwa ko suna raguwa sai ka ce mun suna karuwa to haka imani yake har sai ya cika wato wannan ita ce al'adar imani na tambaye ka akwai shin ɗaya daga cikin su yana yin ridda saboda kiyayya ga addinin sa bayan ya riga ya shiga cikin addinin sai ka ce a'a yace to haka imani yake yayin da wato bishara da san imani ya cakuɗa da zuciya da zukatan bayi la yakhatuhu ahad babu wani wanda zai ki shi babu wani wanda zai ki imani yayin da ya cakuɗa da shi domin mutum zai ji babu abin da yake so kamar wannan imani to kaga ash-shahid anan wajen al-iman din nan da yake nufi yana nufin addini sahatanan lidinihi sai ya bamba da yace dan kin addinin sa sai ya ce wa kadhalika al-iman dan kai yana nufin al-iman din ne shine addini to amma Bukhari ya kafa hujja da maganar Hiraqal din nan ba musulmi bane amma Bukhari gashi yana kafa hujja da shi akan matsalar sa cewa al-iman da al-islam dukkanin su bi ma'ana addini haka ce Imam al-Bukhari kafa hujjar da yayi ya kafa hujja da karban sahabbai ne da wannan tafsiri na Hiraqal yanda suka rinka ruwaito shi tabi'ai ma suka karbe shi suka rinka ruwaito shi ba tare da wani yayi inkari ba amma asali maganar Hiraqal ba ita ce ta ba ma abin umdar karbuwa ba karban sahabbai ga maganar Hiraqal itace hujjar Buhari na kawo hadisi. Fuska ta biyu kuma shine Sheikh Raqal, a malami ne masanin addini a bisa abin da yake da yake da shi ne ilimin littafi, musamman daga bayanin daga tambayoyin da yayi da amsoshin da Abu Sufyan ya bashi, wanda ya kai ya zuwa ga imani da har yake cewa in abin da ka faɗa gaskiya ne to zai mallaki nan inda nake. Wannan kaga ilimi ne na abin da ke cikin littafan su na bishara da zuwar Annabi sallallahu alaihi da zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan abin da ya kunsa abu ne wanda yake wato gaskiyarsa ta tabbata daga abin da wato aka karba, daga abin da ya bayyana na bishara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda haka ya cancanta a kafa hujja da shi. Na'am. Babin da yake bayani akan falalar wanda ya nemi kubuta da addininsa, wanda ya nemi wato ya tsira da addininsa, wannan shine alwara dan tsini, wanda shine matakin karshe, shine abin da yake cika imani. Tunda ana bayani imani ne, to sai kuma an ce imani mataki-mataki ne. To daga cikin abin da yake kawo kamalar imani alwara dan tsini shine mutum yayi abin da zai tsira da addininsa, abinda duk zai sanya shi ya zauna lafiya a kan sha'anin addininsa, yayin da mutum ya yi shi, to wannan shi ake cewa mai wara wato mai tsantseni. Na'am. Na'am, wannan isnadin Abu Nu'aym shine Al-Fadl ibn Dukayn, ɗaya daga cikin tsofaffin malaman Bukhari. Zakariya shine Ibn Abi Za'ida, Amir shine Ibn Sharahil Ash-Sha'bi, da kuma Nu'man ibn Bashir, sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, cikin kananan sahabbai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu Nu'man yana ɗan shekara 8, wanda wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake malaman hadisi suke kafa hujja da shi, cewar yaro zai iya tahammulin hadisi indai mumayyiz ne, indai yana da tamyiz, yana da fahimta, zai ji magana ya gane. Dan shekara 8 ko yana da wannan, tunda gashi an ce dan shekara 7 a umarce shi da sallah. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu alhalin Uman ibn Bashir yana dan shekara 8, shine wanda babansa Bashir ya bashi gona a cikin yayinsa gabaki ɗaya, saboda yana son sa, tunda uwarsa ƴar uwar Abdullahi ibn Rawaha ce ɗaya daga cikin manyan sahabbai. Sai ya ware shi ya bashi gona, yace sai tace to uwar sai tace to bazan karba ba sai ka je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maka shaida. Da yaje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk ƴaƴanka ka ba mu wannan kyauta, sai yace a'a. Yace a'a, je ka sa wani yayi shaida, ni bazan yi shaida akan zalunci ba. Yace ku ji tsoron Allah, ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku, saboda uban yana son sa, saboda son uwar. Ta ga wani lokaci abin da yake faruwa kenan, son uwar shi ne za a so ɗa, ba wai don ɗan ba don a faranta ma uwar. Wannan isnadin yana daga cikin Zakariya ibn Abi Za'ida. Wannan fa'ida ce muhimmiya kwarai da gaske, da Ibn Hajar ya ambace ta, Sheikh bin Baz ma ya ta'aliki a kanta. Zakariya ibn Abi Za'ida suna daga cikin masu riwayar hadisi da suke tadlis, mudallis ne, kuma a cikin Bukhari da Muslim da kutubu sunna baki ɗaya guda hudu ɗin nan, babu inda ya bayyana da cewa haddathani Amir. Sai a cikin fawa'id ibn Abi Haytham, to shine Ibn Shaykh bin Baz ya masa ƙayyar ƙari da cewa a cikin Musnad al-Imam Ahmad ma sai ya ce haddathana Amir qala sami'tu Nu'man. So da haka in dai ka samu hadisi na mai yin tadlisi ya zo bil anana a cikin Bukhari, to tabbas in ka tsaya kai bincike zaka samu inda suka bayyana mai tadlisin ya bayyana cewa haddathana ko sami'tu. Amma waɗansu malamai sun ce akwai su waɗanda suke babu inda zaka samu a duniya inda ya bayyana haka. Saboda haka sai dai kawai a ɗauke su a bisa husnuzan ga waɗannan malamai. Na'am. Yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa al-halal, abinda yake halal a bayyane yake. Al-halal shine wanda yake babu laifi a cikin yinsa, babu laifi a cikin barinsa, babu lada a cikin aikata shi. In ka yi babu lada, in ma ka bar shi babu laifi. Shi ne alhalal, wato shi ne almuba, abinda aka baka dama ka yi, kamar cin abinci, kamar shan ruwa. Na'am. Wal haramu bayyin, haram ma bayyane ne, a bayyane yake. Me ma'anar bayanin alharam shi ne wanda yake a cikin aikata shi akwai uquba, a cikin barinsa kuma akwai lada. To kowannen su a bayyane yake, bi ma'ana Allah ya sanya dalilai mabayyana wanda in abu halal ne ba zai ƙuya ba. Haka zalika akwai dalilai mabayyana in abu haram ne ba zai ƙuya ba. Wa bainahuma mushabbahat, tsakaninsu akwai mushabbahat, waɗanda ake kamantar da su da abin da yake ba su ba. Aya mushabbahatun bi ghairiha, gashi abin halal ne amma yana kama da haram, ko kuma haram ne amma yana da kama da halal, shine mushabbahatun bi ghairiha. Ya zo da kuma mushtabihat, masu kama da juna. Ya zo da mutashabihat, suma da ma'ana masu kama da juna. Dukkan waɗannan lafuzza guda uku sun zo: mushabbahat, mutashabihat, mushtabihat. Dukkaninsu sun zo daga fi'ilin shabbaha, na nuna yin kama. Fulanun shabihun bi fulan, wane kama yake da wani. Wato suna da fuskar halacci da fuskar haramci, da ba za ka iya tantancewa wanne ne ba wanne ne ba. Na'am. La ya'lamuhuma, ko kuma la ya'lamuha. La ya'lamuha a cikin nuskata. La ya'lamuha, da yawa daga cikin mutane ba sa sanin su, bi ma'ana akwai wanda suka san su sai dai kaɗan ne, su ne malamai masu ijtihadi. Malamai masu ijtihadi, amma da yawa daga cikin mutane, hatta malamai waɗanda suke ba su da zurfin ilimin da za su iya ijtihadi, ba sa sanin menene hukuncin waɗannan al-mutashabihat. Wanda ya ji tsoron, wato wanda ya kiyayi al-mushabbahat, wato kan ya je ya aikata su, su waɗanda suke kama da juna. A wata riwayar ta cikin Muslim, famani taqal shubuhat, jam'in shubha, wato mai kama da juna. Wannan ya tsirar da addininsa, ya tsirar da mutuncinsa. Wanda ya nuna tsirar da addini da tsirar da mutunci, ka kiyayi abin da zai bata addinin, zai kawo ɓaci a cikin addininka, ka kiyayi abin da zai kawo ɓaci a cikin mutuncinka, to abin nema ne. Wanda yake shi zai ce shi bai damu ba, dan a ce wai yayi abin kunya, ai menene, in ma wani ya ce kai abin kunya, ai mutane dole ne zaka samu, kamar yadda zaka samu mutane za su zarge ka, zaka samu wadansu za su yabe ka, ba zai. Wanda zai ce shi bai damu da wannan ba, to wannan yana nuna cewa bai damu da muru'arsa ba, wannan ya tarefar da adalarsa, ba shi da kunya, wato yana da sifar rashin kunya. Wanda yake ne, wanda baya jin kunyar mutane, to ba zai ji kunyar ya saba ma Allah ba, kuma ba zai ji kunyar Allah ba. Na'am. Wanda kuma ya afka a cikin ashubuhar, waɗanda yake suka yi kama da juna ɗin nan, to misalinsa kamar makiyayi ne, yar'a haulal hima, da yake kiwo a kewayen shinge, ya kusata ya fada cikin shingen da aka hana cewa kada a yi wato kiwo a cikinsa. To ku tattaro hankalinku ku ji, dukkan sarki yana da shingensa. Ku tattaro hankalinku ku ji, shingen Allah a cikin ƙasarsa shi ne abubuwan da Allah ya haramta. Ku tattaro hankalinku ku ji, kuma lallai a cikin jiki akwai wata tsoka, wato saboda karantarta ƙarama ce, zuciya ƙarama ce, haka zaka iya a lankwame ta, saboda ƙanƙanuwa ce, amma kuma ita ce sultanin jiki baki ɗaya, ita ce sarautar jiki, take yawan wajenta. Idan salahat, idan ta kyautata ta inganta, salahal jasadu kulluhu, jiki gabaki ɗaya sai ya gyaru. idan ta baci dukkan jiki sai ya baci ita ce zuciya ta tattaro hankalin guji ita ce zuciya an kira ta alqalb saboda yawan jujiya jujjuyawarta ko kuma saboda ita ce ainihin khulasar mutum wannan hadisi yana daya daga cikin hadisai guda hudu da ake ganin su shine jigon addinin musulunci da wannan hadisin da hadisin innamal a'malu binniyat da hadisin inna Allah da hadisin min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi da kuma hadisin ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fajtanibu sunne hadisai guda hudu da ake cewa shine umdan musulunci ga baki daya wannan hadisi yana da muhimmanci kwarai kuma yana nuna abinda ake nufi da barin shubha shine wato barin abinda yake kama da mutum na laifi to kamar yanda yazo a wata riwayar ta wannan hadisin faman taraka ma shubbiha alaihi min al-ithm kana limastabana lahu asrak wanda ya bar abinda yake yayi ya rikita a gare shi na laifi to wannan shine idan abin ya bayyana gare shi ya fi kowa barin sa abinda ma yake yayi rikita gare shi bai bayyana gaba daya ba ya bar shi to yayin da abin ya bayyana gare shi to zai fi kowa barin sa wa man ishtara ala ma yashakku fihi min al-ithm wanda ya samu karfin hali na aikata abinda ake shakka laifi ne ko ba laifi bane aw shaka an yuwaqi a mastabana to ya kusata ya fada cikin abinda ma ya bayyana a gare shi to wannan shine wara abinda kake shakka akai ka bashi sai ka tsira da addini ka tsira da kuma wato mutunci wannan yana daga abinda yake cikin mukammilatul iman abinda yake cika imanin mutum kuma shine ake cewa alwara kuma wannan hadisi ya nuna muhimmancin zuciya a cikin jiki kan cewa ita ce sultanin jiki ita ce in ta gyaru to gabaki ɗaya jikin dan adam ya gyaru menene gyaranta ta zamanto lafiyayya shine wanda ya zo ma Allah bi qalbin salim zuciya wadda take amintatta lafiyayya kuma ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah Allah ya bashi ita yace Allahumma inni as'aluka qalban salima a cikin addu'ar sa mai tsawo wadda ta fara da Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rushd wa as'aluka qalban salima wa as'aluka lisanan sadiqa to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin jumlar addu'ar sa kenan wanda ya wajaba musulmi ya kiyaye ta domin ya kula da abin da zai gyara zuciyarsa domin gyaran zuciya shine yafi komai muhimmanci bisa gyaran jiki idan zuciyarka ta gyaru sauran abubuwa din masu sauki ne mutum ya zamanto yana kiwon abin da ke gudana a cikin zuciyarsa barin abubuwa waɗanda suke munana da suke a cikin zuci na wato munafinci da kafirci da girman kai da kyashi da hasada da ha'inci duk waɗannan sifofi waɗanda suke a cikin zuci da ƙullatar bayan Allah ku duba mutumin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yace dan aljanna zai zo zuwa gare ku yanzu sai ga wani daga cikin sahabbai daga cikin al-ansar shine Abdullahi ibn Umar yace shi ko sai ya je ya ga me yake yi yaje gidansa yayi bakunta har kwana uku ya ga baya tashi sallah sai ganda asuba zai tashi yayi wutirinsa sannan ya je masallaci da rana ba azumi yake ba ana sallar isha in ya koma gida yaje wajen iyalinsa ba zai tashi ba sai kusan asuba sai ga babu yawan sallah ba yawan azumi bayan kwana uku sai ce ba wani bakunci nake yi ba ga abin da ya faru muna zaune a cikin majalisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani mutum zai bayyana gare ku dan aljanna ne sai gashi kai ne ka zo ni kuma nace zan zo in ga me kake yi sai ce to yayin da in dai ka tambaye ni wannan to ni kuwa zan gaya maka ka ga dai ba wani yawan sallah bane ba yawan azumi ba amma in na zo kwanciya sai na cire na kakkabe dukkan wata kullata ga wani bawan ga wani mumini bana kwanciya da kullatar wani mumini in ce dukkan wani ma wanda ya min wani abu na yafe masa ba zan kwana da kullace da kullatar sa ba yace to wannan shine abin da yake ka wannan matsayi yaje ga mu annabi sallallahu alaihi wasallam so da haka mutum wato ya kula mu kula da zukatan mu sai a wannan shine zai sanya dukkan sauran al'amuran mutum ya zamanto kan cewa sun miƙe domin ita ce so zalin jiki Allah madaukakin sarki ya bamu zuciya lafiyayya subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk alqur'ani da hannu wai bid'a ne bai halatta ba menene gaskiyar wannan magana wai ba a rubuta alqur'ani da hannu to da me za a rubuta shi na'am bugawa wai ba a yi to shi kansa Qur'an da muke da shi aka rubuta shi shi wannan wanda ake bugawa bugun Madina din nan wai ake rubuta shi Usman Taha yake zuwa daga Syria yazo ya zauna ya kwanaki a nan Madina muna ganin sa shine yake rubutun Al-Qur'ani din haka zai je ya rubuta kowanne nusa din da kuke gani da hannu ake rubuta ta sai a dauki hoton a buga ta haka to ya aka rubuta sauran Al-Qur'ani wai yake rubuta Zaid ibn Thabit da yake rubuta ma Annabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ani da me da kafarsa yake rubuta ai da hannu ake rubutawa ko da hannu ne wannan amma bai sani ba wata kila amma wata kila ko akwai wani abu da ya taba ji eh sai dai akwai wani abu ina jin ba wai abu ne wanda yake wabidi kamar haka a wai rubuta Al-Qur'ani da hannu wai bid'a ne bai halatta ba menene gaskiyar wannan magana ba gaskiya bane to sai wannan hadisin na su'ali jibril imam al-bukhari ya kawo shi da lafuzza biyu a cikin kitabul iman ya zo da lafazin fa atahu jibril a cikin kitabut tafsir kuma ya zo da lafazin in atahu rajul to shine ne ni dai mu dai a cikin namu nusar in atahu rajul ne sawa'un a kitabul iman a kitabut tafsir da kitabul iman kana yawman barizan linnas id atahu rajul yamshi ya kara da yamshi a cikin wannan babu yamshi din id atahu fa atahu rajul nan kuwa id atahu rajul a cikin kitabut tafsir dan ga hadisin a cikin kitabut tafsir din mu dai a cikin nusa mu ba inda yace fa atahu jibril saboda haka ina ganin wannan insha Allah za a duba a cikin nusa yuniniya dan ita ce raba gardama a wajen nushohin da suke riwayar bukhari kuma abin da yake sanya wannan gashi wannan yace fa atahu jibril a cikin abin da yake nuna da a cikin abin da yake nuna cewa wannan lafzar ba haka take ba inda haka take da ibnu hajar yana ishara ga sabanin nusa sabanin riwayoyi na shi littafin bukhari kuma ibnu hajar bai fada ba a cikin wannan kawai yace fa atahu rajul ay malakun fi surati rajul wa fi tafsir lil musannif id atahu rajulun yamshi wa li abi farwa wannan kharij as-sahih fa inna lajulusun indahu id aqbala rajulun ahsanu an-nas wajhan wa atyabu an-nas riha ka anna thiyabahu lam yamassaha danas to kun gani duk haka ne id ala ayna rajulun shadidu bayad thiyab na'am alaikum salam Naam. Hankali shi yasa malaman musulunci sun ce hankali a zuciya yake. Haka malaman musulunci suka ce hankali a zuciya yake. Alaka da ke tsakanin zuciya da kwakwalwa. Alaka ce yana daga cikin sirrin Allah. Ai zaka ji sani a cikin zuciyarka Annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sujada tsoron Allah wanda yake tsoron Allah sanin Allah ne inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama tsoron Allah hashi ilmin asanin Allah ne zaka ji zuciyarsa tana ta barbasa kamar ruwa a cikin tukunyar karfi wato idan suna maganan cewar idan mutum za a iya mata heart transplant ko a dauko zuciyar wani a sanya masa sai zuwa suna magana ita kanta kwakwalwar ane ma wai ai transplanting din gaba a India wai sun yi wai a dauko mutum kwakwal a dauko kwakwalwar mutum wanda yake a zuciyar tasa a dukkan gabobin jikin sun riga sun mutu ba za su yi aiki ba amma kwakwalwar tana nan lafiya a dauko a dasa masa wata kwakwalwa duk da yake wannan ni ba zan taba iya yana daga cikin irin science fiction din da suke fada almuhim wannan yana daya daga cikin asrar na Allah dan sha'anin ruh ne kuma Allah madaukakin sarki ya ce ma utitu min al-ilmi illa qalila akan sha'anin ruhi abinda aka baku na ilimi kadan ne amma dai abinda malaman musulunci suke akai shine a tunani wato al-aql hankali a zuciya yake afalam yasuru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha ba su tafiya a bayan kasa ba ya zama to suna da zukata da suke hankalta da su da suke yin al-aql ake yin da menene agency menene gabar da wato aql tunani yake alaka da ita zuciya ake fada na'am alaikum salam aha wato wai hatta yutimma da haka imani hatta yutimma al-itmam anan addini ake nufi haka addini yake har addini ya cika amma imani a ce akwai wani matsayi da zai kai ya cika ba zai sake ba zai wuce nan ba a'a ai kamar yanda Allah madaukakin sarki yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam qur rabbi zidni ilma tsareni da ilimi wannan ƙarin ilimin ƙarin imani ne ƙarin imani ne saboda haka wannan ƙarin babu yadda za a ce yau gashi mutum ya kai inda yake shikenan ya kai ƙarshe na kokolin imani wanda bayan wannan imanin bai sake karuwa ba wanda imanin sa bayan wannan bai sake karuwa ba idan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam da yafi kowa sanin Allah amma Allah ya ce ya roke shi ya ƙare shi a cikin ilimi saboda haka kullun a cikin ƙari yake kullun a cikin ƙari yake domin duk abin da bai zamanto a cikin ƙari ba to nukusa ne zai in abu ya kai kokolin sa ya tsaya baya karuwa to baya zai saboda haka imani baya kaiwa wannan dan ake to ai shikenan sai ya kai ƙarshe in aka ce ran nan yau mu ya kai ƙarshe to shikenan to sai fa a ci baya Allah ya kiyaye mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk